الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar talata 12 ga watan sha'aban shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma tara ga watan 5 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatu tahawiyya na ash-shaykhul imam abu ja'far ahmad ibn muhammad al-tahawi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
mara kawo mutum wanda ne lafiya ya rashin lafiya ta halka kuma bai da kowa da kowa da kuma shi kuma suna da gadar a duniya da nan shi ko bai wata wala a gadar shi ko suna da gadar ya kamata a yi
to me bayani akan wannan tambaya dan dan uwanka ne hankalinsa ya gushe yana da dukiya ba uwa ba uba ba da ba jika cewa kai kana iya cin dukiyarsa bayan halatta ka ci in ma zaka ci sai ta halin kyautatawa a matsayinka na waliyin shi mai kula da shi amma haka kawai dan dai ba shi da hankali ba da ba jika ba uwa ba uba kai a matsayin shi na dan uwa ka sanya dukiyar shi gaba ka ringa ci wannan kwata kwata baya halatta ka bari in Allah ya masa rasuwa in kana da gadan shi ka gada amma in kana kula da al'amarin shi kuma a matsayin ka na talakka to anan zaka iya ci da halin kyautatawa kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa game da dukiya ta maraya Ubangiji Ta'ala na faɗa faman kana ganiyan falyasta'fif waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf duk wanda aka danka dukiyar maraya a hannunsa idan ya kasance mawadaci ne Ubangiji Ta'ala ya ce falyasta'fif ya kame kansa kada ya taba komai wannan wajibi ne wadata ku anan ba ana nihi ba tarin arziki a indai har kana da sana'ar ka wanda kake ci kake sha aka danka dukiyar marayu a hannunka to ya zama wajibi ka kame kanka kar ka ci komai kula da wannan dukiya da zaka yi tasu ka dauke ta a matsayin ibada wanda kake neman sakamakon ta a gobar kiyama waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda ku ya kasance talaka ne aka danka dukiyar marayu a hannunsa Ubangiji Ta'ala ya ce in har zai ci to ya ci da halin kyautatawa kada yana matsayin talaka ya ringa rayuwa ta mawadata dan an danka dukiyar marayu a hannunsa wannan kwata kwata haramu ne baya halatta ya wuce ka'ida na'am
wannan dukiyar ta maraya haka ba ta kana da ikon da za ta ramci a cikin ta
dukiyar marayu dukiya ce ta amana in kamar misali kana da tabbacin mayar da abinda aka danka maka a hannu na karamci wani abu ba da fi zaka iya amma tare da cewa abin da yayi zama wajibi ka kiyaye kai taka tsantsan game da wannan dukiya da aka baka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala wato mun tsaya karshen gabar da malam ke faɗa cewa wa huwa muta'alin anil abudadi wal andad Ubangiji ta'ala madaukaki ne game da barin kishiyoyi wal andad, wato da kini shine wanda yake tamka, domin lafazin al andad jam'i ne na nid. Sai malam ya ce la radda li qada'ihi wala mu'aqqiba li hukmihi wala ghaliba li amrihi, amanna bi zalika kullihi wa aykanna anna kulla min indihi. Yace wa huwa muta'alin anil abdad, yace ubangiji ta'ala wato madaukaki ne anil abdad, wato game da kishiyoyi. Lafazin al abdad jam'i ne na abid, idan aka ce abid wato shine kishiya, an gane kamar yanda in ka dauki zafi menene kishiyar shi? Sanyi. Idan ka dauki dare menene kishiyar sa? Yini. To dan haka kishi abu biyu waɗanda suke kishiyar juna to ba sa haduwa, dan haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba shi da kishiya, babu wani wanda ya isa yi jayayya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda ya ce mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la ala ba'dihim ala ba'd. Al-aya. Ubangiji ta'ala ya ce mattakhadallahu min waladi, Ubangiji ta'ala bai riki da ba, kamar yanda yace ya fada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, domin da bai dace ba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin sifa ce ta tawaya, kamar yanda yace wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Shi ne yace mattakhadallahu min waladi, Ubangiji ta'ala bai riki da ba, wa ma kana ma'ahu min ila, kuma babu wani abun bauta tare da shi, shi kadai ne daya daya abun bauta a cikin sammai bakwai, haka nan a cikin kasai bakwai, kamar yanda yace wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah, kamar yanda ya fada wa huwa allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. To shine yace wa huwa muta'alin anil abdadi, yace Ubangiji ta'ala ya daukaka wato gabarin kishiyoyi, babu wanda ya isa ya sha da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wal andad kuma ya daukaka game da wato su ne, shi ne wato kini. Idan aka ce al andad, kamar yanda muka yi bayani jam'i ne na nid, kamar yanda ya ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, kenan an nid a larabci shi ne ake kira al misl, ko kuma kace al-masilu wash-shabihu wan-nadhir, wanda za a ce gaya tamkar kan dalilin da ya kore ma Ubangiji subhanahu wata'ala kishiyoyi, wato da kini, shine fadar sa da yace walam yakullahu kufuwan ahad, da yace qul huwallahu ahad, ce da su Allah da nake kiran ku zuwa bauta masa shine Allah daya daya, Allahu samad, Allah wanda yake abin nufi da bukata, lam yalid wa lam yulad, bi haifa ba ba a haife shi ba, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, babu daidai da daya wanda ya zamanto tamka ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, don haka yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, haka kuma ya koma fada hal ta'lamu lahu samiyya. Malam sai yace la radda li qada'ihi, babu wani wanda ya isa wato ya dawo da hukuncin, ya mayar da hukuncin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, duk abinda Allah ya hukunta ya zartas, to babu wani wanda ya isa ya dawo da shi, ya ce ba haka ba, lokaci kawai ake jira. Sai ya ce wala mu'aqqiba li hukmihi, wato babu wani wanda ya isa ya bi baya game da abinda Allah ya hukunta, ma'ana duk abinda Allah ya hukunta to babu wani wanda ya isa ya ta da wannan hukunci. Sai yace wala galiba li amri, yace kuma babu wani wanda ya isa ya yi rinjaye ga al'amarin sa, ma'ana babu wanda ya isa ya rinjaye al'amarin Ubangiji ta'ala, a ce ga abinda Allah yake nihi wani ya ce ba haka ba, don haka yace wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, Ubangiji ta'ala shike sama da bayin sa da rinjaye, abinda yake so yake nihi shike wakana, duk abinda bawa yake so yake nihi, in dai Allah bai so ba bai nufa ba bayin da za a iya tabbata, kuma duk abinda Allah ya so ya nufata babu wanda ya isa ya hana, shine yace wala galiba li amrihi, babu wani wanda wato ya isa ya yi rinjaye ga al'amarin Ubangiji ta'ala. Malam sai yace amanna bi zalika kullihi, yace mun gaskata da wannan abubuwa da muka zano gaba dayan sa wa aykanna anna kullu min indihi kuma mun sakankance mun tabbatar da cewa gaba daya wato daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne yake shine ya hukunta ya kaddara ya nufata kuma yasu shi ya kasantar da kowa da komai shine yace wa aykanna wato mun sakankance mun tabbata anna kullu min indihi komai gaba daya daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake za mu tashi gaba ta gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتبى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وأن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر ما لم الله يجي كنسا نفتا وإن محمدا يتي للي النبي محمد sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam kenan bi kasir la hamza ka ce wa inna muhammadan tare da cewa a wata nuska akan samu wa anna muhammadan amma yima al hamza kasra ka ce wa inna muhammadan wannan adafi ne akan gaba ta farko da yace inna allaha wahidul la sharika lahu shine adafin wannan jumla kenan wa inna muhammadan yace lalle annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam abduhu almustafa bawa ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma abun zabin sa shi ya tankade ya rauraye wato ya zabe shi a matsayin manzo ya turo shi zuwa ga al'umma gaba daya kamar yanda hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke fada yana cewa wato inna allaha ta'ala astafa kinanata min waladi isma'il yake cewa lalle ubangiji ta'ala wato ya zabi wato kinana daga cikin ɗayan isma'il alaihi salam sannan wato daga cikin wato kinana ubangiji ta'ala sai ya zabi quraishawa daga cikin quraish ubangiji ta'ala sai ya zabi banu hashim daga cikin banu hashim ubangiji ta'ala sai ya zabi annabin sa annabin rahma sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam to shine anan malam yace al-mustafa abun zabi na ubangiji subhanahu wa ta'ala domin Allah shine ya tankade ya rauraye ya zabe shi turo shi a matsayin manzo domin annabta da manzanci zabi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala kokarin ibada baya kai bawa wannan matsayi koda ibadar ka ta kai ta dukkan halittun da Allah ya halitta tun daga farkon duniya mutun da aljan da sauran dukkan halittu har zuwa kiyama to ibadar mai ibada ta yi kadan ta sama masa wannan matsayi na annabta ko manzanci zabi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda Ubangiji Ta'ala ke fada wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar ma kana lahum khiyara. Ubangiji Ta'ala ke cewa Ubangijinka shike halittar iya abin da yaso, kuma shi yake zabar iya abin da yaso daga cikin halittunsa. Haka can yake fada Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas. Ubangiji Ta'ala shike zabar wato manzanni wato daga cikin mala'iku, haka nan daga cikin mutane Ubangiji Ta'ala shi yake zabar manzanni ya turo su. Haka kuma can cikin suratul an'am yake fada Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Ubangiji Ta'ala shi yafi kowa sani game da inda ya dace ya saka manzancin sa. Kamar yanda su kafiran Makka suke fada, suke cewa wai me ya hana a turo wato wani mutum daga cikin ɗayan alƙaryun nan guda biyu, din ma daga wato cikin wato mutum wanda yake mai daraja mai girma daga cikin alƙaryun nan guda biyu din ma Makka ko kuma Ta'if, ma'ana a samu wani mai daraja a aiko shi a matsayin annabi, sai dai wanda yake maraya talaka wanda ba shi da komai shi za a turo a matsayin manzo. Kamar yanda suke faɗa wa qalu laula nuzila hadhal qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim, suka ce me ya hana a saukar da wannan alqur'ani akan wani mutum daga cikin alqarya, mutum wanda yake mai girma mai daraja daga cikin alqaryun nan guda biyu. Ubangiji Ta'ala ya maida musu martani kai tsaye yace ahum yaqsimuna rahmatar rabbi, shi yanzu su ne suke karkasa jin kan ubangijinka su ba wanda suka ga dama, su hana wanda suka ga dama. Kada su manta fa na hannu kasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati dunya, Ubangiji Ta'ala yace mu ne muka karkasa rayuwarsu, ma'ana abincinsu a wannan rayuwa ta su ta duniya, Ubangiji Ta'ala shi ya kasa rayuwar kowa, kowa ya bashi da gudugudu. To dan haka shine anan ma da ya siffanta shi da wannan sifa na cewa al-Mustafa, abun zabi na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sai ya ce wa nabiyuhu, kuma annabinsa ne al-Mustafa, wato abun zabi, domin lafazin al-Mustafa an ciro shi ne daga al-Ijtiba. Al-Ijtiba wato shine zabi, ka tankare ka rauraye ka zabo wanda yake fiyayye. Sai ya ce wa rasuluhu, kuma manzansa ne al-Murtaba, wanda yake abin yarda abun Ubangijinsa. Waɗannan sifofi guda uku, al-Istifa da al-Ijtiba da al-Irtiba, duka wato suna kusa a wajen ma'ana. Sifa ta farko wadda ita ce sifa wadda tafi kowace sifa daga cikin sifofin da Allah yake kaibawa, wato ita ce ubudiyya. Mutum ya samu kamala a wajen ubudiyya, cikar cewa bawa ni na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, to wannan mahalli ne wanda Ubangiji Ta'ala ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wani wanda ya kai matuka. Wato a takaice, babu wanda ya kai matuka ya kai gaya a wajen tabbatar da bauta ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka matsayinsa da darajarsa ta fifici kowa a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Don haka wannan sifa kuma ita ce sifar da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya siffanta manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wurare waɗanda suke mafi ɗaukakar daraja, kamar yanda wato a wajen saukar da littafi Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala na faɗa tabarakan ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira, haka ya faɗa alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, haka ya koma faɗa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fatu bi surati min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin, haka ya faɗa huwa alladhi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa inna allaha bikum lara'ufur rahim. Dan haka wannan mahalli wanda yake na saukar da littafi Ubangiji Ta'ala sai ya siffanta shi da cewa bawan sa ne. Haka a mahalli na Isra'i Ubangiji Ta'ala na faɗa subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir, haka a matsayi wanda yake na da'awa ubangiji ta'ala na fada wa annahu lamma qama abdullahi yaduhu kanu yakununa alaihi libada haka a matsayi na wahayi mai Allah ya fada wa fa auha ila abdihi ma auha to dan haka lokacin da mushrikai suka jingina ma ubangiji subhanahu wata'ala mala'iku cewa ƴaƴa ne mata nashi da suka ce wa qalu takhadha arrahman walada ubangiji ta'ala sai ya ce bali ibadu mukram bari dai su mala'iku bayi ne waɗanda suke masu daraja wato abun ubangijin su subhanahu wata'ala dan haka shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa ya fi so ka ce masa abdullahi wa rasulu bawan Allah manzansa kamar yadda a hadisi ingantacce yake cewa la taquruni kama aqratin nasar ibn maryam kar ku wuce gona da iri da ni a wajen yabo ku ziga ni ku kai ni matsayin da ban kai ba kamar yadda wato ƴan mushan suka wuce gona da iri game da annabi isa manzon Allah ya ce fa inna ma ana abu ku san da cewa ni dai matsayina bawa ne fa qulu abdullahi wa rasulu ku ce da ni bawan Allah manzansa haka a cikin hadisin shafa'a a ranar kiyama lokacin da aka zo kan annabi isa alaihi salam ana neman cewa ya shiga gaba ya nema ma al'umma ceto abun ubangijinta annabi isa alaihi salam zai ce izhabu ila muhammadi abu gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar ku je wajen muhammad domin shi bawa ne wanda Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa wato da duk abin da ya jinkiri to dan haka shine anan malam Allah ya ji kansa yace wa inna muhammadan yace lalle shi annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam abduhu bawa ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala al-mustafa wato abun zabi wa nabiyuhu kuma annabinsa ne al-mustaba wato sai ka ce abun zabi domin dukkan ma'anar da yake wa rasuluhu wato manzansa ne al-murtaba wato wanda yake abun yadda wato ita annabta kamar yadda muka yi bayani a baya zabi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan zabi bawa daga cikin bayansa ya turo shi a matsayin manzo kuma wato ita dalili akan gaskiyar annabta ta annabi ko manzo daga cikin manzanni bai takaita ba akan mu'jiza kamar yadda su al-mutakallimun sun takaita wato wai dalilin da ke sa a gane annabi ne ko ba annabi bane na gaskiya wato ta hanyar mu'jiza lalle mu'jiza dalili ne ingantacce mai karfi game da wato rabi tsakanin annabi da wanda yake ba annabi ba amma bai takaita ba ne saboda abu ne sananne yau da gobe ita take bayyana ma jama'a abinda ba su sani ba ta bambanta maka abubuwan da suka rikita tsakanka ne abubuwan da suka rikita duk wanda ya zo ya yi da awar annabta to nan da zuwa ɗan lokaci kaɗan za a iya gane gaskiyar abin da yake da awa ko kuma ƙaryarsa ba ma abin da ya shafi annabta ba ƙaddar cewa irin waɗannan abubuwa na sana'o'i waɗanda suke na rayuwa duk wanda ya yi da awar sana'a kaza cewa ai shi ya gwanince akan sana'a kaza to zuwa ɗan lokaci kaɗan mutane zai bayyana ga mutane su gane shin yana da gaskiya akan abin da ya yi da awa ko kuma maƙaryaci ne to don haka shine anan malam Allah ya ji kansa ya siffanta shi da waɗannan sifofi guda uku wanda sifofi ne waɗanda suke na daraja da matsayi wato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kuma hadisi yana cikin sahihul bukhari wanda wato sarkin Rum Hiraqan wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika masa takarda ta musamman da cewa yana kiran shi zuwa musulunta domin ya kubuta game da duk wani kangi na duniya da lahira a lokacin nan da ya ji labarin fatake sun zo kasar Sham sai ya ce na Larabawa sai ya ce a zo masa da su aka zo masa da waɗannan jama'a a cikin su akwai Abu Sufyan a lokacin nan sai ya tsaida Abu Sufyan yake masa tambayoyi game da wato al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya umarci sauran jama'a cewa in har yayi ƙarya game da abin da ya faɗa to jama'a su ƙaryatar da shi. Shi Abu Sufyan akan abu tambayoyin da shi sarki zai masa, in dai ya faɗi maganar da ba haka ba to jama'a kar su kyale su ƙaryatar da shi. Tambaya ta farko sai yake ce masa, wannan mutumin da ya bayyana a cikin ku ye yana da awar cewa annabi ne, manzo ne, Allah ya turo shi, jaye halkana fi aba'ihi min maliki, wai a cikin uwayen shi da kakannin shi akwai sarki? Faqalu la. Abu Sufyan ya ce a cikin uwayen shi da kakannin shi babu wani sarki. Sannan sai ya ce hal qala hadha alqawla ahadun qablahu, shin wai gabaninsa kafin ya yi wannan fada an samu wani wanda ya fito ya ce shi annabi ne, Allah ya aiko shi? Abu Sufyan ya ce a. Sannan ya masa tambaya ta uku ya ce a huwa zu nasabin fikum, shin wai ma'abucin danganta ne a cikin ku, ma'ana dan dangi ne ko kuma bako ne? Faqalu na'am. Abu Sufyan ya ce kwarai dan dangi ne, ya ma fi kowa danganta a cikin mu. Sannan ya masa tambaya ta hudu sai yake cewa hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qal, shin wai kuna tuhumarsa da ƙarya kafin ya faɗi abin da ya faɗa na cewa annabi ne, Allah ya aiko shi, kafin haka kun taɓa tuhumarsa da ƙarya? Abu Sufyan ya ce ma jarrabna alaihi kadhiban, ya ce da ɗai ya ce ba mu taɓa gwada ƙarya gare shi, ma'ana ba mu taɓa jarraba cewa ya yi ƙarya a cikin maganganun da yake kafin ya zo da wannan magana na cewa annabi ne, manzo ne. Sai ya masa tambaya ta biyar ya ce hal ittaba'ahu dha'afa'un nasi am ashrafu, shin waɗanda suka bi shi suka yarda da shi a matsayin annabi ne, manzo ne, shin raunana ne daga cikin jama'a ko kuma manyan gari ne? Sai ya bada labarin ya ce anna dha'afa'a ittaba'uhu, waɗanda suka bi shi suka yarda da manzancinsa raunanan mutane ne waɗanda ba a nuna su da yatsa in sun wuce a gari. Sai ya tambaya ta shida sai ya ce hal yaziduna am yanqusu, shin wai karuwa suke mabiyansa ko kuma suna ija da baya suke? Sai ya bada labarin cewa annahum yaziduna, a kullum mabiyan shi karuwa suke. Dama ita gaskiya haka take, yanda ka san wutar daji haka take, da zaran ta kulla abu to zaka ga kowa yana karba, zuwa dan lokaci kadan zaka ga ta mamaye komai. Ka ɗauki ƙasar nan a zagowar sunna, bayyanar sunna shekara nawa ne duka, amma ga duk inda ka je ka ratsa sunna ta mamaye jama'a. To shi ne a nan ya tambaya ya ce masa shin wai ƙaruwa suke ko raguwa suke? Ya ce annahum yaziduna, ya ce ƙaruwa suke. Sannan sai ya tambaya ta bakwai sai ya ce hal yarji'u ahadun minhum an dinihi suqatan lahu ba'da an yadkhula fihi, shin wai ana samun daidai da mutum ɗaya daga cikinsu wanda zai yi ridda ya bar addinin bayan ya shiga? Ma'ana wanda zai yi fushi ya bar addinin ya ja da baya? Abu Sufyan ya ce la, ya ce a'a, duk wanda ya shiga kenan. Sannan sai ya masa tambaya ta takwas sai ya ce hal qataltumu, shin wai kun yi faɗa da shi kun yaƙe shi? Qalu na'am, suka ce kwarai kuwa mun ka yaƙe shi, a yanzu ma ko muna cikin yakar shi. Daman sunna ce ta Ubangiji Ta'ala ita gaskiya sai Allah ya saka mata abokin gaba. Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ba'd lawana yuhi ba'dhum ba'dhan zukhru fal qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Haka can yace wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Sannan sai ya tambaye shi tambaya ta tara sai ya ce masa, ya ce wa sa'alakum anil harbi bainakum wa bainahu, ya tambaye shi ya ce yaya yaki yake tsakaninku da shi? Faqalu, sai suka ce masa yudalu alaina marra wa nudalu alaihi ukra, wani lokaci yakan yi galaba a kanmu wani lokaci kuma mu yi galaba a kansa. Sai ya musu tambaya ta goma sai ya ce hal yaqdir, wai shin yana yaudara? Fazakaru annahu la yugadir, la yaqdir, sai suka bada labarin suka ce kwata kwata baya yaudara, bai taɓa yaudara ba kuma baya yi. sannan sai ya tambaye shi tambaya ta sha ta yace bi ma za ya amurku game da me yake umarnin ku me yake cewa ku fa qalu sai suka ce ya amuruna anna abudallaha wahdahu la nushriku bihi shay'a yana umarnin mu cewa mu kadaita Allah a cikin ibada shi kadai kar mu sanya masa kishiya a cikin abin da yake hakkinsa kar mu yi shirka da shi wa yana hana amma kana ya abudu abauna kuma yana hannunmu game da abin da uwayenmu suke bauta ma na gumaka wa ya amuruna bis salati was sidqi wal afafi was sila kuma yana umarninmu game da tsayi da sallah da yin gaskiya a cikin maganganu da ayyuka da kame kai sannan kuma da sadar da zumunta wannan a takaice tambayoyin da ya masa sai da ya masa sama da tambaya goma sannan sai ya dawo kuma yake bashi amsa sai ya ce sa'alatukum hal kana fi aba'ihi min maliki na muku tambaya shin wai a cikin uwayen shi da kakannin shi akwai sarki fa kuntum la kuka ce a'a kuntu sarkin sai ya ce law kana fi aba'ihi malikun inda a ce a cikin uwayen shi da kakannin shi akwai wani sarki la kuntu da sai na ce rajulun yaqulubu mulka abihi wato mutum ne kawai yazo yana neman wato ya dawo da mulkin wato mahaifin shi ya dawo da mulkin kakannin shi inda kun ce mun akwai sarki a cikin kakannin shi to da zan iya fada in ce kenan yazo ne yana neman gadon uwayen shi da kakannin shi sannan yace wa sa'altukum hal qala hadha alqawla fikum ahadun qablahu na tambaye ku shin an taba samun wani ya fadi irin wannan fada da yi na cewa shi annabi ne manzo ne gabanin shi fa kuntu la kuka ce mun a'a yace fa kuntu sai nace law qala hadha alqawla ahadun qablahu inda a ce wani ya taba fitowa kafin shi ya ce annabi ne ko manzo ne la kuntu da sai nace rajulun itamma bi qawlin qila qablahu wani mutum ne kawai yazo yake koyi da wata fada da aka fada gabanin sa ya ji kenan wani ya taba yin da'awar annabta da manzanci shi ma yazo yace annabi ne manzo yace kuma na tambaye ku shin kun kasance kuna tuhumar sa da ƙarya kafin ya faɗi wannan faɗa kuka ce a'a ba ku taba tuhumar sa da ƙarya yace to dan haka kada alimtu nayi sani annahu lam yakulli yada al-kadhiba 'ala an-nas thumma yadhhabu fa yakdhibu 'ala Allah yace na tabbata ba zai daina yi ma mutane ƙarya kuma a ce ya kirkiri ƙarya ya jingina ma ubangijinsa an gane ku duk wanda bai ma mutane ƙarya to ba yanda za a yi ma ubangiji subhanahu wataala sannan yace kuma na muku tambaya shin wai rauna nan jama'a ne suke bin sa mabiyansa ko kuma manyan gari waɗanda suke masu daraja kuka ce a rauna na ne waɗanda ba kowa bane ya ayyuhan nas a cikin gari sai nace wa hum atba'u rusul wannan daman su ne mabiyan manzannin Allah yani fi awwali amrihim a farkon al'amarin su manzannin Allah idan suka zo a farko suka yi kira to farkon wanda yake amsa kiran su wato rauna na waɗanda ake ganin ba kowa bane a gari kamar yadda mutanen annabi Nuhu suke cewa wa ma nara kattaba aka illa alladhina hum aradiduna badiyar ra'i wa ma nara lakum min fadl bal nadhunnukum kadhib suka ce Nuhu ba ma ganin waɗanda suka bi ka illa waɗanda suke kaskantattu daga cikin mu masu kankanin sana'a waɗanda ba kowa ba kuma don haka ba ku da wata daraja akan mu don haka kawai ma muna zaton cewa ku dai makaryata ne to da haka yace wannan yace ita ce sunna ta Allah kenan annabawan Allah da manzanni farko waɗanda suke karɓa kiran su wato sune raunanan jama'a yace kuma na muku tambaya shin da duwa suke ko raguwa suke kuka ce mun bal yaziduna karuwa suke sai yace wa kazalika al-imanu hatta yatim yace imani dama haka dabi'a shi take da al'adar shi har akai lokacin da zai cika a kullun gaba yake kullun karuwa yake yace sannan na tambaye ku da cewa shin akan samu wani daga cikin su yayin ridda wato bayan ya shiga addinin kawai haka ya kyamaci addinin ya fito ya bar shi kuka ce mun a'a yace to wa kazalika al-imanu idza khalatat bashashatu al-quluba la yasqatu ahad haka imani yake idan karshashin sa wato ya cuda zuciyar mutum ya samu gun zama to bayan da za a yi mutum duk matsin lambar da zai haɗu da shi, duk bala'in da zai haɗu da shi, da duk musibar da zai haɗu da ita, bayan da za a yi ja da baya, in ne imani ya samu gun zama a zuciyarsa. To kaga a tattaki, sannan sai yake cewa na tambaye ku game da wato yaƙi tsakaninku da shi, sai kuka ce yaƙi tsakaninmu da shi yau akan mu gobe akan sa, ma'ana yau yayi galaba akan mu gobe mu yi galaba akan sa. Sai ya ce wa kadhalika rusul tubtala wa takunu al'aqibatu laha, haka dama manzannin Allah suke, Allah yakan jarrabe su, amma kuma a ƙarshe su suke da kyakkyawan ƙarshe. An gane ku? Duk wanda ya ce ya rungumi gaskiya to Allah sai ya jarrabe shi, amma kuma in ya jure ya tabbata shi yake da kyakkyawan ƙarshe. Sannan ya ce kuma na tambaye ku shin yana yaudara kuka ce a'a, ya ce wa kazalika rusul la taqdir, haka da manzannin Allah suke ba sa yaudara kwata-kwata, manzannin Allah subhanahu wa ta'ala wato ba sa yaudara. To shi ne a takaice a nan wato ɗan tambayoyin da shi sarki wato sarkin Rum wato yama Abu Sufyan game da al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka akwai dalilai waɗanda ake bambanta tsakanin maƙaryaci wato da mai gaskiya, ba sai mu'jiza ba. Lallai mu'jiza dalili ne wanda yake mai ƙarfin gaske, wanda yake bayyanar da wato gaskiyar wanda ya yi da'awar annabta da wanda kuma wato wanda yake maƙaryaci. Don haka shi Abu wannan sarkin a ƙarshe sai yake cewa, ya ce wallahi in ba don abin da nake kanshi na mulki, ya ce wallahi da na ji, ya ce na sumbanci, ya ce gurbin takalminsa, ma'ana inda yake takawa, ya ce da sai na ji na sumbanta. Abu Sufyan tun daga wannan lokaci wato ya tsorata ya razana, sai yake faɗa ga abokansa, yake cewa laqad amira amru ibn abi kabsha, ya ce tabbas ya ce al'amarin Abu Kabsha ya girmama, ya ce innahu la yu'azzimuhu maliku bani al-asfar, ya ce sarkin Rum yanzu yake tsoron shi. Yace wa ma zaltu muqinan bi anna amra an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama sayadhhar hatta adkhala Allahu alayya al-islam wa ana kafir, yace wallahi tun lokacin nan ban gushe ba, na yarda, na amince, na sakankance, na tabbatar da cewa a ƙarshe sai yayi galaba akan mu. Yace har aka kai lokacin da Allah ya shigar da musulunci a cikin zuciyata, ina ki dole na musulunta. Wannan a takaice kenan dalilan da suke bambanta tsakanin duk wanda yake da awar annabta da wanda yake makaryaci. Sannan kasancewar lokacin da Ja'far ibn Abi Talib, lokacin da aka je aka zayyana ma sarki Najashi wato ga abubuwan da waɗannan baki waɗanda suka yi hijira suka zo ƙasar shi, sun watsar da addinin uwayensu da kakanninsu, sun rungumi wani sabon addini da sauran maganganu waɗanda suke na ɓatanci, a lokacin nan ya tura ya ce su zo fadarsa. Da suka zo ya sanya Ja'far ya karanta masa wani abu na Alƙur'ani, ya karanta masa suratul Maryam, har aka zo kan kissar Annabi Isa alaihi salam. A lokacin nan sarki Najashi sai ya fashe da kuka, sai da hawayensa ya jika kemanye shi, sai yake cewa wallahi wannan abin da ka faɗa, yace wallazi ja'a bi, yake cewa sai yake cewa inna hadha wallazi ja'a bihi Musa, sai yace la yakhruju min mishkati wahidati, ko kuma wallazi ja'a bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahida, yace wallahi wannan abin da ka karanta da abin da Annabi Isa ya zo da shi, yace daga cikin alkuki daya, ma'ana daga cikin kasko daya suka fita. To kaga anan ta hanyar maganganu ya bambanta gaskiyar wato da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da annabta wato da manzanci. Don haka dai kamar yadda su ahlul kalam suka tafi akan cewa wai sai in mu'jiza ta bayyana sannan za a tabbatar da annabi ne, in ba mu'jiza to ba maganar annabta, don haka sai suka yi inkarin wato karama ta waliyai da abin da ya kama da haka. Shi ne a nan, sannan wato malam sai yake cewa wa annahu khatimul anbiya, ko kuma khatamul anbiya, lalle wato shi Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, malam yace khatamul anbiya shine cikamakin annabawa, babu wani annabi bayan sa. Don haka duk wanda yayi da awar annabta bayan shi to magaryaci ne, kamar yanda bayanin yake. dalilin da yake tabbatar da cewa shine cikamakin annabawa babu annabi bayansa dalilai ne waɗanda sun wuce a lissafa alqur'ani da sunna dalili daga cikin alqur'ani fadar ubangiji ta'ala ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin ubangiji ta'ala yace annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato bai zamanto ba mahaifin ɗaya daga cikin ku kamar yadda suke aibanta shi wai ya auri matar ɗansa Zaid ibn Haritha ubangiji ta'ala ya wanke shi yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum sai yace walakin rasulullahi sani dai manzo ne na ubangiji wanda ya turo shi zuwa duniya gaba daya wa khataman nabiyina kuma shine cikamakin annabawa babu wani annabi bayansa haka hadisi na cikin sahihai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa misali na da misalin annabawa waɗanda suka gabace ni manzo Allah yace kamar misalin wato wani suru ne ma'ana wani gida ne wanda aka gina aka kyautata gininsa an gama komai wato sai dai gurbin tubali daya daya gurbi dai taka ne kawai ba sa ba an gama komai an masa fenti komai an kare kawai sai gurbin gurbi daya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa 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 bihin nuzaru yata'ajjabuna min husni bina'ihi illa mawdi'atil kallabina wato mutane idan sun wuce sai su kalli wannan gida sai su ringa mamaki gidan nan ko yayi kyau amma kawai sai dai gurbin murgi ɗaya ta laye ibo da siwaha ba sa aibanta wannan gida a wajen rashin kyau kawai sai wannan tubali ɗaya da ba a sa ba manzo Allah sai ya ce fa kuntu ana sadattu mawdi'a tilkan labina ni ne na toshe gurbin wannan wato murgi da ya rage yace kutima biyan bunyan yace da ni ne aka cika ginin wa kutima biyan rusul yace da ni ne aka cika wato aiko da manzani ma'ana ni ne cika maki manzani babu wani annabi baya shine gurgin daya daya da ya rage wani subhanahu wataala ya ciki wannan gurbi shine ma'ana cika maki manzani babu wani annabi bayansa haka a cikin hadisi sahihi hadisin na cikin wato bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna li asma'an kusan da cewa ina da sunaye farko yace ana muhammad yace ni ne muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai yace wa ana ahmad kuma ni ne ahmad kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa ya ati min ba hadisuhu ahmad sannan sai yace wa ana almahi wato ni ne almahi yankullahu bi alkufra wanda da ni ne Allah yake shafe kafirci ma'ana da ni ne Allah yake shafe kafirci daga doran kasa sannan sai yace wa ana alhashir yace ni ne alhashir wato mai tarawa alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamayya wanda za a tara mutane gaba ɗaya farkon su da ƙarshen su wato abun diddige na a ranar kiyama gaba ɗaya Allah zai tara al'umma sannan sai yace wa ana al-aqib yace ni ne kuma na ƙarshe wal aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyyu ni ne na ƙarshe wanda babu wani annabi bayansa kaga wannan shi ma dalili ne wanda yake tabbatar da cewa shine cikamakin annabawa da manzanni kuma kan haka hadisi na cikin sahihu muslim riwaya ta Sauban Allah ya kara masa yadda yake fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innahu sayakunu min ummati kadhabuna 30 manzo Allah yace daga cikin al'umma ta za a samu tatattun makariyata har 30 guda 30 manzo Allah yace kulluhum yazumu annahu nabiyyun kowanne ɗaya daga cikin su yana rai cewa wai shi annabi sai an samu mutum 30 su yi da'awar annabta a cikin jama'a yace wa ana katamun nabiyina yace ni ko ni ne cikamakin annabawa la nabiyya ba'di manzo Allah yace babu wani annabi bayana wasu tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka bayyana irin su Musailamatul Kazzab irin su wato wannan Al-Aswadul Ansi irin su Qulayha irin su Zarqa'ul Yamama wannan duka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi da'awar annabta shine yace za a samu mutum 30 daga cikin al'umma ta waɗanda za su yi da'awar annabta ta tattun magariyata kowanne daga cikin su yana rai cewa shi annabi hadisi yana cikin sahihu muslim haka kuma hadisi na cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa an fifita na akan annabawa da abubuwa guda shida farko manzo Allah yace uditu jawami al-kalim an bani haddun kalmomi kalima ce ta daya daya takaitacciya manzon Allah zai yi, amma kafin a fayyace wannan kalima a fitar da bayanin da yake cikin ta za a dau lokaci mai tsawo. Don haka za ka samu magabata hadisi daya za ka ga sun wallafa littafi a kan shi. Sai ya ce wani sirtu bin ro'o, ya ce kuma an taimaka min da mai razanasuwa, wato razana, an taimaka min da razana duk wani makiyi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Madina kudu da arewa gabas da yamma, sai ka yi tafiyar wata guda kowane makiyin shi da kowane abokin gaban shi Allah ya saka tsoro da firgici a cikin zuciyarsa, yana zaman tartar ba kwanciyar hankali, yau ko gobe a kawo masa hali. Sannan abu na hudu na uku yake cewa uhillat li al-ghanaim, manzo Allah yace an hadatta mun ganima ta yaki. Ganimar yaki duk annabawan da suka gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da dukkan manzanni Allah ya haramta musu cin ganima ta yaki, amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da al'ummarsa sai Allah ya hadatta mana cin ganima ta yaki. Sannan na hudu sai yace wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa qahura, an gane ku, wato shine yake cewa an maida mun kasa wato masallaci ce sannan kuma mai tsarkakewa ce, ma'ana an maida mun kasa gaba dayanta wato masallaci ce, domin duk annabawan da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da manzanni baya halatta su yi sallah a ko'ina sai a wurin da Allah ya keɓance musu domin ibada, amma mu gaba dayan kasa duk fadinta Allah ya maida mana masallaci. Manzon Allah sai ya ce duk don haka duk mutum kowa kowane ne daga cikin al'umma ta in lokacin sallah ya riske shi manzon Allah ya ce a ko'ina yake ya duka yin sallah. Sana abu na biyar sai ya ce wa ursiltu ila al-khalqi kaffa, ya ce duk wani annabi da duk wani manzo akan aiko shi zuwa mutanensa kadai, ya ce amma ni sai aka aiko ni zuwa dukkan halittu gaba ɗaya, ma'ana mutum da aliyar Allah ya turo shi a matsayin manzo ne na duniya gaba ɗayanta. Sannan na shida sai ya ce wa kutima biyan nabiyuna, sannan kuma aka cika annabawa da ni, ma'ana aka kulle annabawa da ni ne karshen annabi, babu wani annabi bayana. Da haka dai shine a takaice malam yace wa annahu khatimul anbiya, lalle annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam malam yace shine cikamakin annabawa, don haka babu wani annabi bayansa. Sai yace wa sayyidul mursalina, wato shine kuma shugaban wato manzanni, shine shugaban manzanni gaba ɗayansu, domin manzanni su ne karshe a wajen daraja, to manzannin gaba ɗayansu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine shugabansu. Don haka a cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama wa awwalu man yanshaqu anhu al-qabr wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa, manzo Allah yace ni ne shugaban ƴaƴan adam gaba ɗaya a ranar kiyama, manzo Allah yace kuma ni ne farkon wanda kabarinsa zai tsage ya dabo kai idan an yi busa ta tashi, manzo Allah yace kuma ni ne farkon mai neman ceto a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala, wa awwalu mushaffa, manzo Allah yace kuma ni ne farkon wanda za a karbi cetarsa. Kaga ash-shahid anan cewa ya ana sayyidu waladi adamu yawmal qiyama, yace ni ne shugaban ƴaƴan adam gaba ɗaya a ranar kiyama. Yinin al-kiyama ko yini ne wanda Allah zai tattara al-ummu na farko da na karshe, kamar yadda yace haza yawmul fasl jama'anakum wal awwali, to gaba ɗayan al-ummu farkon duniya da karshen ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba. A wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wama min nabiyyin adama wa man qablahu illa tahta liwa'i wa man ba'dahu yace illa tahta liwa'i, manzo Allah yace babu wani annabi yace ka dauka tun daga Adam da wanda ke bayan annabi Adam har aka cike manzanni da ni, manzo Allah yace babu wani annabi babu wani manzo face gaba ɗayan su suna karkashin tutata a ranar kiyama. To shine anan malam yace wa sayyidul mursalina, wato shugabani wato na manzanni. Sannan sai yace wa habibu rabbil alamina, kuma shine masoyin ubangijin halittu gaba daya, ma'ana shine masoyin ubangijin halittu, tare da cewa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja wanda take faukal mahabba wanda ta wuce matsayin wato soyayya kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ita ce kenan al-kulla badadanta kenan domin ita al-kulla wato tahi al-mahabba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada a cikin hadisi ingantacce manzon Allah yake cewa inna allaha attakhadhani khalilan kama attakhadha ibrahima khalila yace lalle ubangiji ta'ala ya maida ni a matsayin badadin shi nake kamar yanda ya maida ibrahim alaihi salam cewa badadin sa ne manzon Allah sai yake fada a cikin hadisin sai yake cewa walau kuntum muttakhizan min ahli al-ard khalilan lattakhadhtu ababakar khalila manzon Allah yace inda a ce a cikin aduran kasa zan iya maida wani ya zamanto badadina manzo Allah yace da na mai da Abubakar shine badadina sai manzo Allah yace walakin uquwatul islam afdal yace sai dai ɗan uwantaka ta musulunci wato ta wuce haka a wata riwaya manzo Allah yake cewa walakin uquwatul islam wa mawaddatuhu sanadi kawai ɗan uwantaka ta musulunci da kauna da take tsakanina da Abubakar ita ma ta isa to dan haka wancan wato da hadisi da suke cewa da aka rawaito hadisin yana cikin sunan Tirmidhi wanda yake cewa inna ibrahima khalilullah ala wa ana habibullah wala fakhr wannan hadisi kwata-kwata bai inganta ba na cewa lalle ibrahim badadin Allah ne ni ko masoyin sa ne ba tare da alfahari ba wannan hadisi bai inganta ba dan haka daga cikin annabawa da manzanni gaba daya ko kuma ce a cikin halittu gaba daya wannan matsayi na al-khulla ma'ana badadanta wannan yake banta ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kakan shi Ibrahim alaihi salam su kadai ne Allah ya rike su a matsayin cewa badadin shi dan haka ita kuma so da kauna martaba ce kamar kusan goma amma karshen wanda ita ce kokuwa babu sama da ita ita ce al-khulla wato so wanda ya ratsa jiki ya ratsa ko ina shine ake kira da al-khulla kenan a Hausa shine ake kira badadanta to dan haka shine anan sai yace wa habibu rabbil alamina masoyi ne na ubangijin halittu kenan da abinda malai ya kamata yace wa khalilu rabbil alamina badadi ne na ubangijin halittu domin khulla ta fi mahabba sannan sai yace wa kullu yake cewa wa kullu da awati nubuwati ba'da yace dukkan wato da'awar annabta wato bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wa kullu da'awan nubuwati ba'dahu yace dukkan da'awar annabta wato bayan wucewarsa yace fagayyun malam yace batani wa hawan kuma san zuciya ne ma'ana duk wanda ya fito yayi da'awar cewa shi annabi ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace fagayyun wato batani kenan babu makaryaci sama da wanda yayi da'awar annabta wa hawan malam yace kuma san zuciya ne ma'ana san zuciya ne ya kai shi zuwa da'awar annabta ba tare da wani dalili ba sai malam yace wa huwal mabu'usu wato shine annabin da aka aiko ila ammatil jinni zuwa dukkan aljannu gaba ɗayan su wa kafatil wara wato da dukkan ƴaƴan adam bil haqqi wal huda wato da gaskiya da shari'a wa bin nuri wa diya wato da haske da kyalli wato haske maganin duhu gaba daya wadannan abubuwa ne wanda Allah ya aika manzon shi sallallahu alaihi wasallam da shi shine yace wa huwal mabu'us shine annabin da aka aika ila ammatil jinni zuwa dukkan aljanna wanda dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da manzo ne har zuwa ga aljannu gaba ɗayan su kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil-alamin nadhira ash-shahid yace liyakuna lil-alamin nadhira dan ya zamanto mai gargadi ga wato al-alamin me ake nihi da al-alamin anan shine mutun da aljanna kuma haka ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul ahqaf wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yajirkum min adhabin alim wa yajirkum min adhabin alim wa man lam yujib da'iya Allah falaysa bimujizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya al-aya ash-shahid anan cha suka ya qaumana ya ku jama'ar mu ajibu da'iya Allah wato ku amsa ma mai kira na ubangiji shine wannan manzo a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta alqur'ani suka ji alqur'ani a lokacin da manzon Allah yana cikin sallar asuba jama'a ta aljannu suka zo suka taru suka saurari wannan karatu kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gamawa wannan jama'a ta aljannu suka musulunta kuma kai tsaye suka koma cikin jama'ar su suna kira suna cewa ya qaumana ajibu da'iya Allah dan haka ubangiji ta'ala ya saukar da sura ta musamman wato ita ce suratul jin wanda Allah ya mana bayani game da tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi tsakanin sa da aljannu dan haka shine yace wa huwal mab'usu ila ammatil jinni wato shine manzon da aka aiko zuwa dukkan aljannu sai yace wa kafatil wara wato da dukkan yayan adam kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira ubangiji ta'ala ya ce ba mu aiko ka ba face ga dukkan mutane halin kana mai gargadi da gidan kana mai bada albishir da gidan aljanna ga duk wanda ya gaskata kai imani da kai kuma kana mai gargadi game da gidan muta ga duk wanda ya karyatar da kai ya juya maka baya kaga annabi Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi ba mu aiko ka ba face sai ga dukkan mutane gaba daya kuma haka can cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala na faɗa kuli ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a ce da su ya ku mutane lalle ni manzo ne na ubangiji subhanahu wata'ala zuwa gare ku gaba daya sannan haka ubangiji ta'ala ya faɗa in huwa illa dhikrun lil alamin shi wannan alqur'ani bai zaman tuba face gargadi ne ga mutun da aljan kuma haka ya faɗa tabarakal ladhi nazzala alqur'ana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira me yake ni da alalamin shine mutun da aljan kuma haka hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na bayanin cewa an masa kyautar abubuwa biyar kamar yadda yake cikin lafazi na bukhari kenan lafazin al-Imam Muslim yake cewa an mun kyautar abubuwa guda shida daga cikin abubuwan guda biyar da Allah ya masa kyauta shine yace wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi duk wani annabi ya kasance akan aiko shi zuwa jama'ar sa khassa kadai manzo Allah yace wa bu'istu ila an-nasi amma ni ko sai aka aiko ni zuwa mutane gaba dayansu kuma haka hadisi na cikin sahihu Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun yamutu yawma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar aw kama qala manzo Allah yace rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa babu dai daga cikin wannan al-umma da zai ji cewa Allah ya aiko ni a matsayin manzo wa yahudi ko ba nasari ya mutu a ranar da ya mutu da yayi imani da abin da aka aiko ni manzo Allah yace face sai ya kasance daga cikin ƴan wuta a ranar kiyama da haka ubangiji ta'ala ya faɗa wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru mawqid duk wanda ya kafirce masa daga cikin jama'u to wuta ita ce ma alƙawantarsa don haka wannan yana nuna rashin fahimtar inda aka sa gaba na faɗar wasu daga cikin ƴan mushan cewa wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne ke bantacce zuwa Larabawa wato wai Larabawa ne kadai aka aiko masa to kaga wannan yana nuna in har kun gaskata da manzancin shi kun yarda cewa manzo ne wanda aka aiko zuwa Larabawa to ku tabbata cewa ne gaskiya ne game da duk abin da yake faɗa tunda ya faɗa muku cewa Allah ya aiko shi a matsayin manzo ne zuwa duniya gaba daya koma a ina kake raye koma wani launin fata ne mutun da aljan har zuwa kiyama ba su da wani manzo face manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya fara a cikin suratul an'am wa uhiya ilayya hadhal qur'an li unzirakum bihi wa man bala an yi mun wahayin wannan alqur'ani dan na galgade ku kuma na galgade duk wanda alqur'ani zai cin masa har zuwa kiyama duk wanda alqur'ani zai ci masa har zuwa kiyama to bashi da wani manzo face manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka dai a takeice manzancin shi kenan manzanci ne wanda yake ga duniya. A waɗannan gabobi da muka gaba da muka bayyana muka yi bayani a yau kenan malam ya nuna mana matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah annabin sa ne manzon sa ne shine cikamakin annabawa kuma wanda manzancin shi manzanci ne ga mummi kuma shine cikamakin annabawa don haka duk wanda yayi da'awar annabta bayan shi to tacaccen matsayaci ne jinin sa ya halatta idan bai dawo ba nan insha Allah zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.